ke cika zamba dubina misana fahimta haske na alƙawarin da na dauka bazane saka ki kuka ba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Isa Ayyaji. Na yi alƙawarin cewa duk shekara cikin yaddar Allah zan dinga kawo masoyana sabon album tare da sababbin waƙoƙi da kuma salo da sarrafa harshe domin jin daɗi.
A san ki ne nesa, akan ki zana zura dukkanin nisan tafiya. Ku zana rasa raina, akan ki duwiyar wani aiki za da iya.
Dar Allah wannan karan ma na shirya muku wani kayataccen kundin waƙoƙi wato album mai suna
Asali dinki ne ramatina zan wadanda ba mai sara ban aure ki ba ramatu ba zane kyalan kowa ya so ki ba
duk cikin wannan album mai suna Madubina zan
karsu kake neman laya dan
dorin labari
sanda na sauka garin jasawa na tarar ana tarwa gagari ya jike kasa ku kamshi take gagaran da kaya dau sanye hanta ka dawa take ni ku sauri nake dan ya samu gobe
ku biyo mu cikin wannan album kada ku manta da sunan Madubina.